wants to fast, wanna slow it down, give my minutes back. Who is it merrily making fun of me every day? Better show yourself, get you anyway. I'm getting myself on the edge every time you lead me this way. Like a little fool, but I know myself. I'm not the one, never been, never will, who always searches for the easiest way. Da 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 da